A rahoton mu na mata, a yau mun samu bakoncin Malama Zainab Abdulrahman, wata matashiya mai sana'ar yin tallace-tallacen da ake sawa a gidajen radio. Ta kuma bayyana mana yadda ta tsinci kanta a harkar tallace-tallace.
Kasancewar ina mu'amala da wasu waɗanda suke aiki a gidan radio, to ina ganin yadda suke yin tallace-tallacen su, misali a kamun sallan company ko wani product dai haka ko na siyasa. To abin yana bani sha'awa, sai na ga cewa me zai hana ni ma na gwada kawo basiran. Sai na kalli wani product na wani company biscuit. Da na ci biscuit din na jiya yake kawai sai na ce to ni ma bari na fara. Daga shin ko ni ma ina cikin ikon Allah da na yi wannan abin, sai na ga abin ya karfa.
Wane suka jiki musu ko kuwa ke kika musu a karan kanki?
Ni ce na musu a karan kaina. So da na yi, akwai wanda na nuna wa wannan script din before na yi voicing. Sai ya ce kai ai wannan abin ya yi, ba wanda zai gani ma ya ce wannan this is the first time da kika fara, saboda haka bari na dan miki gyara sai ki voicing. Da ya dan yi min gyara sai na yi voicing. So sai na bar shi a ajiye a cikin wayana. So lokaci haka kawai sai wani ya zo mai irin kori din nan. Sai ya ce yana so a mishi jingle. Sai na ɗauko mishi wannan tsohon voicing da ne na biscuit sai na bashi. Sai ya ce ai yayi. To dai shi ne farkon wannan jingle da na fara yi a wannan, har mutane ma suka jijji wannan abin. Suka ce to ya kamata na dinga musu suma.
To kimanin shekaru nawa kina harkar tallace-tallace?
Harkar tallace-tallace ne gaskiya na fara 2005.
Shekara goma kenan.
Kwarai da gaske.
A lokacin kina ina kin gama makarantar secondary?
Lokacin na gama secondary school.
To me burinki a wannan sana'a na tallace-tallace da kike yi?
Ya kasance na buɗe wani company nawa wanda kawai tallace-tallace za a dinga yi a ciki. Wani daga waje ma zai iya zuwa ya ce ya zo talla a mishi recording ya biya ya tafi. A ce kamfanin nan nawa ya yi fice, an san shi a jihar ba ma a jihar ba, an san shi a duniya baki daya.
To yana zancen kalubale a
kalubalen da nake fuskanta a kai shine yanzu sai na yi talla. Idan an ji ma sake ɗaya ko wata ɗaya, sai kiga wani ya ɗauka wannan format ko concept ɗin tallan da kika yi, ya je ya juya shi ya yi ma wani product. Bambancinsa da naki kawai product ɗin ba ɗaya ba ne.
Ah, wannan haƙƙin satar fasaha, haƙƙin ƙari ‘yancin mallakar abu idan kuka yi talla babu wannan.
To gaskiya ya zuwa yanzu dai in akwai nima ban san shi ba.
Malama Zainab ta ce abin da yake ci mata tuwa ƙwarya a wannan sana'a dai shine satar fasaha. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.